Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya kai kusan mutum 1,800. Kungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. Sannan kuma tsohon alƙalin ƙasar Equatorial Guinea na tsere da jami'an tsaron ƙasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger mutane da dama sun mutu sakamakon wata turereniya da ta auku a wajen rabon wani kayan tallafi na gwamnan jihar Borno ya kaiwa 'yan gudun hijirar Najeriya.
Sun shiga ne ko 'yan bayan suka danne aka daddane. Aka daddane mu alummina a taimaka mana kuma ni daga nan mun san ma inda kaina ya tafi kai sai gani na ne an kawo ni.
A Najeriya kuwa mai martaba Sarkin Gombe ya yaba wa gidan rediyon Amurka dangane da shirin kafa sabon ofishin shi a arewa maso gabashin kasar a jihar.
So muna godiya da kuma fatan alheri kuma muna jiran lokaci yayi wanda za a bude ofishin an bude a kira mu a fara mana interview.
Sannan muna tafa da shirin ilimin garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Haran dake gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron ku aika mana ta hanyar email. Kai har da ma wasu rahotanni muna tafa da su amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zarce 70,000 yayin da adadin waɗanda suka mutu kuma ya doshi kusan mutum 1,800. Kimanin mutum 10,011 ne da suka kamu da cutar sun warke. Hukumomin alardin Hubei na ƙasar China inda cutar ta samu asali sun ce a yau Litinin an samu ƙarin mutum 100 da suka mutu sanadiyar cutar yayin da ƙarin ma'aikatan lafiya suka isa yankin don taimakawa fannin kiwon lafiyar da ya shiga wani hali tun bayan ɓarkewar cutar a watan Disamba. An dai taɓo batun wannan babbar barazana da cutar ta coronavirus ke yi wa duniya a babban taron tsaro na ƙasa da ƙasa da ake a birnin Munich da ke Jamus inda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan tsokaci.
The world spends billions of dollars preparing for a terrorist attack. But relatively
ya ce duniya na kashe biliyoyin daloli wajen yin shirin tunkarar har-haren ta'addanci amma ba a kyakkyawan shiri don kan harin da wata kwayar cutar za ta kawo wanda hakan yakan haɗari da zai shafi rayuka tattalin arziki siyasa da al'amura na yau da kullum. A yau Litinin kungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaida na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekara 18 ana yi. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai da ke goyon bayan Taliban cewa ɓangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a Doha wato babban birnin Qatar wanda ya karɓi bakuncin tattaunawa tsakanin kungiyar Taliban da Amurka cikin tsawon watanni 18 da ake zaman. Abdulsalam Hannafi wani kusa cikin shugabannin da ke wakiltar kungiyar Taliban a tattaunawar kuma jami'i a ofishin kungiyar da ke Doha bai sanar da ranar da za a rattaba hannun ba amma wasu majiyoyin 'yan tawayen sun ce za a iya yin zaman ne a ranar 29 ga watan Fabrairu. Rundunar sojin Syria ta ce dakarunta sun karbi ikon wasu ayyuka da dama a Aleppo da ke arewa maso yammacin kasar yayin da gwamnatin Syria ke kokarin kwace yankin da 'yan tawaye ke iko da su tun farkon yakin basasa da kasar ke fuskanta. Waɗannan nasarori na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na Aleppo wanda 'yan tawaye ke yawan kai har-hare a rokoki a cikinsa. Magoya bayan dakarun kasar kenan suke murnan kwato waɗannan ƙauyuka a daren jiya Lahadi bayan wata arangama da aka yi. Majiyoyin cikin gida sun rawaito cewa sojojin da ke biyayya ga shugaban Syria Bashar al-Assad su ma sun kwato wasu ƙauyuka a kusa da garin Khan Saykhon da ke makwabta da lardin Idlib.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar kimanin mutane 20 suka mutu sakamakon wata tuririniya da aka yi ɗazu da safe a garin Difa lokacin da ake shirin rabon kayan tallafi da gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Ajulum ya bayar domin ƴan gudun hijirar Najeriya da ke tserewa rikicin Boko Haram yau kusan shekara 6. Ga rahoton da wakilin Muslim Muminu Barma ya aiko mana daga Yamai.
Lamarin ya wakana ne da sanyin safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu a gidan wasanni na birnin Difa wato MGC inda dimbin mutane maza da mata suka yi asubanci da nufin karbar tallafin da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya kai wa ƴan gudun hijirar Najeriya kamar yadda shaidun gani da ido ke gaya wa manema labarai.
Turoriyar da aka yi ta shine ya kawo rasuwar mutanen wannan. Ni ma akwai diyata take yayata wanda muke uwa da uba da cikin nan Allah ya sa tana cikin wasu karasun nan. An ce yanzu mu jira har kuna cika akwai ƴan gudun hijira akwai ƴan deplacé akwai ƴan cin gari aka sai ƴan committee a gani a ga gwamna a dokance kwa asai ya kowa zai dauki mai mutum na shi da yarsu
kin zo an bude kofa aka ce to kowa ya zo wajen shiga ne to ƴan bayan suka danno aka daddane ma'anan muna a taimaka mana kuma ni daga nan ban san ma inda kai na ji ba kai sai gani na ne an kawo ni ji
wallahi na zo neman ƴan uwa na ne to wasu na gane su wasu kuma wanda dai suka bani garantin cewa akwai mai suna Saratu sun ce sun gane ta an sanya ta cikin mota to kuma yanzu shine mun zo mu duba sauran na gane su amma kuma akwai wata wanda muna kiranta cikin salula ba dagawa kuma sani bai kowane hali take ci
kawo yanzu rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane kimanin 20 galibin su mata da yara kanana yayin da dama suka ji rauni a sanadiyar wannan tuliriniya Mara Mamadu shine shugaban kungiyar Alternative Espoir Citoyen a yankin Difa
tun wurin kashe 4 zuwa 5 mutane wanda jiya suka ji labari an bada abu taimako suka yi dandazo suka zo suka taru a kofar MGC din tunda kofar Alike ne da safe wurin karfe 6 da aka bude kofa to wurin mutane su shiga su kama wuri su zama su ne an fari aka tattake mutane aka yanzu da nake maka zance mutane mata da yara 20 suka rasa rayukansu kuma da dama sun jikkata suna kwance a asibitin babban asibiti ta Difa
gwamnatin Difa Isa Lemin da ke jagorancin wata tawagar jami'an hukumar jihar sun ziyarci wurin da wannan al'amari ya faru kafin su leka asibitocin da aka ajiye ga wakilin mutanen da suka rasu kore yake ba wani jami'in hukumar da ya tsokaci akai wani hakimin da bai so a bayyana sunan sa ba ya ja hankulan jama'a
shi abun duniya wannan mutum ya ce sai ka samu abun duniya dole zaka ji ciwo yanzu a gargadi da zama ba mutane maza mata duk abubuwan da iri wani aka yi da Allah su hakuri da kadan garin in mutum kana rabo ku zaka ga amma ba da kokowa mutum baya samu ba
a rabon da gwamnati Umar Zulum ya jagoranta a jiya Lahadi ko wani dan gudun hijira kan sami naira 5,000 hada da kayan abinci irin su shinkafa da man girki da suga abinda ya kwadaitar da ƴan gudun hijira har ma da ƴan gari suka yi asubanci zuwa wurin da ake shirin ci gaba da rabon wannan tallafi a yau Litinin mafarin wannan tuliriniya ƴan Najeriya akalla 120 ne ke hijira a yankin Difa yau shekaru kusan 7 sanadiyar matsalar Boko Haram yayin da wasu gwamnan dubban ƴan Nijar suka yi kaura daga garuruwansu saboda taɓarɓarewar al'amuran tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Jami'ai a Burkina Faso sun ce 'yan bindiga sun bude wuta a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar a ranar Lahadi inda suka kashe mutum 24 kana suka raunata akalla mutum 10. Mahukunta sun ce sun yi imani cewa harin an kai shi ne da niyyar samun wani shugaban addini a yankin Fansi da ke lardin Yaga. Kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa maharani sun kai su kusan 20. Wata sanarwa da kanar Salfo Kabore ya fitar ga kamfanin dallacin labarin Faransa na AFP ta nuna cewa 'yan ta'adda masu dauke da makamai sun kutsa cikin yanki na Fansi kuma sun kai hari kan mazauna yankin mai zaman lafiya bayan da suka ware su daga waɗanda ba a yankin ba. tsohon alƙalin ƙasar Equatorial Guinea ya boye kansa a wani wuri yana kuma kira ga Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su kai mai dauki tsohon alƙalin Justice Carlos Ondo Angui ya buya ne yayin da jami'an tsaro suke farautarsa bayan wani umarni da dadaddan shugaban ƙasar Chiedro Nguema Obiang ya bayar na akama shi yayin wata hira da yayi da James Botti na murya Amurka tsohon alƙalin ya ce idan har suka kama shi rayuwarsa za ta shiga cikin hadari gwamnatin na Obiang na zargin Angui ne da hannu a yankurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2017 da bai nasara ba amma tsohon alƙalin ya ce ana so a kama shi ne saboda fafutukar da yake yi na ganin bangaren shari'ar kasar ya ci gashin kansa ba tare da bangaren zartarwa yana mai kasalandan ba
Madalla gaida Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Tun bayan sanarwar da gwamnatin shugaba Trump ta fitar, sanarwar da ta takaita izinin shiga kasar ga wasu kasashe shida ciki har da Najeriya. Hukumomin a kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan mataki. Inda yi wata ziyara da ya kawo mana a ofishinmu a nan Washington DC Honorable Musa Sarkin Adar dan Majalisar Wakilan Najeriya ya tattauna da abokin aikin Yusuf Aliyu Harande kamar yadda za ku ji kamar haka
ba zan san dalilin da yasa Amerika ta dauki wannan matakan ba amma dai kowa ke bin siyasar duniya ta yau da shugabancin da akwai Amerika na halin yanzu gashin shugaban kasar da suke shi a halin yanzu ba mamaki idan an waye gari ya ce ma ya hana duniya zuwa kasar Amerika don haka Najeriya kada mu damu da kanmu kuma ba abin tashi hankali bane gare mu kuma mai tunkara warwara ne wannan abin da ya fadi kuma ba mamaki sati mai zuwa ya warware wannan abin ko wajen da dan shugabannin shi na harkokin tsaro na harkokin bada shawara na harkokin hundar kasashen waje nawa ya nada wata daya zai nada wani wata daya zai kore shi wata daya zai nada wani wata duk maganganun shi masu sabo da masu sabani junan su ne ni a guna kada mu ma dauki wannan abin damuwa
kana rufin kenan kada ma ɗan Najeriya su dauki cewar hana su shigowa Amurka ba wani abin tada hankali bane
ba wani abin tada hankali yanda mutanen Najeriya ke zuwa su yi business a ƙasar Amurka haka Amurkawa suka fi zuwa Najeriya su yi business domin su suke business ta inda ake samun magudan kuɗi ta hanyar sha'anin man fetur da kuma kai fasaha wanda ake da adda tsada ake sayar da kuɗi mai yawa mu mahiwa in an zo nan irin wannan tarukan ƙara juna ilimi nake kawo mu kadan zaka sami ɗan Najeriya zai zo nan don ya saka jari Amurka don mun ba mu jarin zamu zo mu saka a nan amma su suke dauke jari su saka a can sun yi bukatun mu bisa yadda inda muke bukatar su
to baka ganin kila rashin tsaro yasa gwamnatin Amurka ta sa wannan doka saboda ganin yanda aka kasa magance matsalar Boko Haram a Najeriya shekara da shekaru kenan yanzu
ba zan tabbatar da hakan ba amma dai ni da nake zuwa Amurka shekarun baya zuwa kuwa yanzu shigowa ta Amurka ma yanzu abin ya bani takeici kuma ya ban tsoro irin matakan da aka dauka na kwakwale mutum a bincike ka bincike ne kwakwab tun daga inda na shigo jirgi a Dubai bayan ai mana wancan binciken farko na screen na shiga cikin abin nan bayan ma zaka zo shiga kofar jirgin sai an sake bincike ka komai naka da jikanka da komai sai an buda America ta takura makanta haka kuma tana takura mutanen duniya
to ana iya cewa wannan matsala ta Boko Haram da gwamnatin Najeriya ta gaza shawo kan shi ba matsala bace ga sauran kasashen duniya
za ta zama matsala ga kasashen duniya yayin ta zama matsala gare mu kamar yanda matsalar kasar Libya ta shahe mu Boko Haram ya ƙara ƙarfi kuma abin ya ƙara yawaita domin samu makamai daga can suna shigowa cikin kasa domin muna da boda mai dimbin yawa kuma muna da jami'an tsaro waɗanda waɗansu lokuta ba su fi kula da aikin su da kamata ba dole wannan abin da majin da sauƙa kasashen duniya amma dai bai isa dalili na Amerika sai ta hana ƴan Najeriya zuwa a nan din ba kamar na faɗa tun farko kada wannan ya zama abin damuwa ga ƴan Najeriya idan an hana su zuwa Amerika kamar na faɗa tun ƙara walwala shine al'adar wannan
Honorable Musa Sarkin Adar kenan dan Majalisar Wakilan Najeriya a hirarsu da Yusuf Aliyu Harande. To yayin da tawagar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka suke ci gaba da ziyara a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, tawagar ta kai wa mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar ziyara a fadarsa. Muryar Amurka dai na shirin kafa ofishinta na shiyar ne a jihar ta Gombe, lamarin da Sarkin na Gombe ya yaba da shi. Daga Gombe ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana
mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar a jawabin godiya wa gidan radio murya Amurka dangane da shirin kafa option shiyar arewa maso gabas na gidan radio sashen Hausa na murya Amurka ya ce shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto murnan samun shugaban sashen Hausa na gidan radio murya Amurka
mun gozo sai da baka murna da baka mukami ina yin wannan shirin ma'ayin na fari wannan duk muna da labari kuma kullun muna bibi ko muna jin biyoyi sama da shekara 20 ko 25 to sannan kuma zuwan ka yau ai abun fara ciki ne da kuma jin dadi a gare ni da kuma duk wani mutumin Gombe da ci gaba wanda ka kawo wanda za a zo a yi shi a Gombe kuma kamar yanda duk bayan da suka gabata na Gombe shine tsakiya arewa maso gabas ga ci gaba wanda ta samu wannan kusa da waya ka samu gari a Najeriya wanda ke samu ci gaba cikin ƙarin lokaci kamar yadda aka samu a Gombe hanyoyi asibitoci makarantu airport da kuma kowa shi zama lafiya don shi zama lafiya duk abin da in babu shi ba ma wannan ci gaban don mu a cikin kashi ɗari muna da zaman lafiya a nan Gombe ko kuma ƙasar Gombe gaba ɗaya so muna godiya da kuma fatan alheri kuma muna jiran lokaci yayi wanda za a bude
insha Allah
office din an bude a kira mu a fara mana interview
anasu jawabin shugaban sashen Hausa na gidan radio murya Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya ce irin abubuwan da ya gani na ci gaba a jihar Gombe ya cancanci yabo
wani abu da nake yaba Gombe da shi shine wata akida da na gani ga gononinta da wanda suke zuwa da wanda suke nan gwamnati ce kawai na ga inda goni zai fara aiki wani gonin ya zo ya ci gaba ya karasa abin da ya samu a gurin maimakon ya dora wani sabo a biyu babu ba gan wancan ba an fara wani shi kuma kila har ya zama a dinsa bai zama ba shi wannan yana jin ya taimaka sannan yau da nake zagaye Gombe muna neman mahallin da zamu sa wannan sabon office din wato na lura da bunƙasar tattalin arzikin garin nan
shi ne nake faɗa
saye da sayarwa mutane ne cha wanda da sai kaje irin su Kano zaka ga irin wani wallahi garin ya cika da mutane da kuma ba wanda yake zaune kowa motsi abin sannan wani abu da Gombe take da shi da yake taimako ta shine hanyoyin shigowa Gombe da ma kekin filin jirgin saman nan kuma sannan ga da sababbin gine-gine sannan ga ta da kafofin watsa labarai Burjit akan titi kuma daya akwai na kaje a arewa zaka same su dai can wancan wanda amma nan kan titi daya kuma tsarin bature so zaka shiga nan da na tashi kawai mu ta da mota nan mu tsaya nan eh a cikin sauki so gwamnati na da abubuwa da yawa da ke janyo shi ma gwamnati yana magana cewa akwai cibiyoyin kasa da kasa da yawa da kamfanin da suke sha'awar ko su zo ko sun riga sun zo a nan so wannan mu a gurin mu dai faduwa ce ta zo daidai da zama shi yasa muka ce to Allah da dai Gombe ya tashi wurin da zai fi dacewa mu fara wannan shimfiɗa wuri na biyu shine Kano wanda gobe Allah da ina tashi daga nan zo Abuja ba za mu tafi Kano can ma shi ne mu dogora to Allah ya tabbata saki abin da ya kawo kenan
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro makon jiya mun yada zango ne cikin shirin inda barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari ke muna ƙarin haske akan haƙoƙin 'yan ƙasa da suka rataya a ƙasa da kuma haƙoƙin ƙasa akan 'yan ƙasa. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata.
Morewa kwalkoliyar daraja shi haushi
sannan sashi na 16 na tsarin mulkin Najeriya in dawo akan shi kuma bayanin da yayi shine ayi kokari a tabbatar da daidaito wajen tattalin arzikin kasa ayi kokari a cece gidi tsakanin masu shi da waɗanda ba su da shi sashi na 15 kuma yayi magana akan manufofin mu na harkokin siyasa kasa anan ne aka yi magana sashi na 15 sakin sashi na 1 yayi magana cewa taken mu na 'yan Najeriya shine wato taɗin kan ƙasa mu kuma yi imani da haɗin kan ƙasa a matsayin abin da zai kawo mana kwanciyar hankali da ci gaba da bunƙasa ƙasa a turance unity and faith peace and progress sashi na 15 sakin sashi na 5 kuma ya kawo wajibi cewa wajibi ne ga kowa ya yaki cin hanci da rashawa ko kai attajiri ne ko kai wane ne kowa wajibi ne ga kowace hukuma da kowane dan ƙasa ka yaki cin hanci da rashawa sannan sashi na 23 ya dauko cewa Najeriya mu gina da'a ta kokarin neman mu kasar nan suna mai kyau mu gina da'a ta ba mu so kaji cuta ga wanda yake kai ba za ka so ai maka irin wannan cuta ba ka kai mu makwacinka mu kokare mu gina hadin kan kasa mu kokare mu zama yan uwa daya tushe daya al'umma daya sannan sashi na 24 kuma yace wajibi ne gare ka kai taimako ga hukumomi domin ka sa hannu wajen ginin kasar nan taka domin kasar ta yi kyau kai ma za ka ji dadin kasar kasar ma za ta ji dadin ka saboda haka wajibi ne ka sa hannu wajen ginin kasa ka taimaka ma sojoji idan suna aikin su ka taimaka ma gandarobobi in suna aikin su ka taimaka ma malaman lafiya in suna aikin su kada mutun yanzu zai yi allurar rigakafi ka fara jiho shi ka ce a kai abin da ya dame ka shine a ka maka masara to ba irin wannan ba duk wannan kuma muka dawo baya sashi na 14 na tsarin mulkin Najeriya shi kuma yayi bayanin makasudun ma gwamnati din sashi na 14 sakin sashi na 1 shine yayi bayanin cewa demokradiya ita ce kashin bayan irin salon shugabanci da za a yi a Najeriya sannan sashi na 14 sakin sashi na 2 kuma yayi bayanin cewa tsaro da tabbatar da walwalar jin dadin jama'a shine babban makasudin kafo kowace irin gwamnati a Najeriya saboda haka idan gwamnati ba za ta iya tabbatar ma jama'a tsaro da walwalar jin dadin su ba to babu amfani ta riga ta kasa dan wannan ne mafi karanci wanda aka ce sannan sashi na 14 sakin sashi na 3 kuma yayi bayanin cewa a tsarin yanda za a shugabanci jamhuriyar Najeriya dole a samu daidaito dole a yi adalci dole ya zama kowanne bangare na kasar nan wala Allah bangaren wace jiha ka fito ko bangaren wace karamar hukuma ko bangaren wane yare ne ko bangaren wane addini ne kowa da koma ya samu wakilci a duk matakai na kowanne ina na tsarin gwamnatin Najeriya maimakon a ce kawai sai wane da wane to tsarin mulki ya fito da wannan sannan sashi na 16 yayi magana tsarin taswirar tattalin arziki da za a bi na yanda za a dinke talauci a kokari a yaki talauci a kuma dinke gidi ya zama bambanci tsakanin masu shi da marasa shi kadan ne sashi na 17 kuma ya fito da bayani wanda ya shafi al'amuran da ya shafi harkar karatu na ilimi nan ma yake kar a nuna bambanci da yawa ayi kokari ayi ilimi wanda yake zai kawo mana hadin kai zai kawo mana kwanciyar hankali zai kawo mana zaman lafiya daidai da sashi na 17 da na 18 na tsarin mulkin Najeriya sannan sashi na 19 na tsarin mulkin shi kuma ya kawo bayani akan manufofin harkokin kasashen wajenmu sashi na 19 din nan yana da bayani ɗaya zuwa sassa guda biyar sashi na ɗaya shine yace a duk harkokin kasashen waje da Najeriya za ta yi matakin ta na farko shine yace tunanin talaka ta tunanin dan Najeriya menene muradu bukatu da kuma ra'ayin dan Najeriya talaka to shine sashi na 19 sakin sashi na 1 sashi na 19 sakin sashi na 2 kuma yace bayan an yi la'akari an biya muradun talaka sai mai la'akari da ra'ayi da kuma muradun sauran yan uwanmu na nahiyar Afirka don su suka fi kusa da mu duk abinda za mu yi mai la'akari da menene zai musu kyau bayan mun yi da la'akari da menene zai ma Najeriya kyau sannan sashi na 19 sakin sashi na 3 kuma yace wajibi ne a gare mu mu yi kokare mu shiga a harkokin duk da ake yi na hukumomi daban-daban na duniya ma'ana mu zama mamba na majalisar dinkin duniya mu zama mamba na kasashen renan Ingila mu zama mamba na kasashe waɗanda suke da duniya ta uku third world mu zama mamba na nahiyar Afirka mu zama mamba na nahiyar mus Afirka maso yamma duk waɗannan hukumomi da suke a majalisar lamuri ta duniya ce a duk waɗannan mu shiga cikin su sannan sashi na 15 sakin sashi na 4 shi kuma ya fito yace to dole ne mu girmama hukumomi kamar alal misali idan majalisar yin kuɗi ta duniya ta fito da ka'ida cewa dole mu rage daraja kuɗin mu dole mu girmama idan majalisar duniya ta ce a duk yan Najeriya muna da matsala da wata ciwo ko wani cuta a yan Najeriya su dakatar da fita waje ko su dakatar da zuwa ayyuka da shi suka shafi addini da sauransu to sai mu girmama wannan mu bi duk wani abu da kofofi ko kuma dokokin duniya suka yi to dole mu girmama su in mun yi sanya yarjejeniya tsakanin mu da wasu hukumomi ko wasu kasashe mu girmama wannan yarjejeniya kuma mu yi kokari mu girmama duk hukunci da kotuna na kasashen duniya za su bada akan mu ko ya mana dadi ko bai mana dadi ba
masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da shi bakon namu barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Salam
mata don mazanniwa kai kokari
madalla gaida Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwar dan adam yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email
a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu yace a gaskiya akwai bukatar gwamnatin jihar Katsina ta sake waiwayar sulfin da ta kulla da yan bindiga a jihar duba da yadda ake samun waɗansu ƙara gurbi a cikin ƴan bindigar suna kaiwa al'ummar ƙauyuka harhare a wasu sassan jihar ya kamata gwamnati ta yi amfani da ƙarfin tuwo wajen murƙushe ƴan bindiga da basu rungumi sulhu ba sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Ibrahim Kawu Girgir yace salon VOA Hausa halaka mutane 30 da ƴan bindiga suka yi a ƙauyukan Dankar da Tsanwa dake karamar hukumar Batsari a jihar Katsina wannan abin takaici ne da damuwa ya kamata gwamnatin Katsina ta ƙara yunkuri kan wannan al'amari domin al'umma na cikin wani halin damuwa da fargaba a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda da ayyukan su a Najeriya baki daya sai kuma sakon da ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri yace muna kira ga shugaba Muhammad Buhari da gwamnatinsa da ya miƙe domin kawo ƙarshen ta'addanci da yake laƙuma rayukan mutane a duk safiyar Allah to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun godiya muke yi
madalla gaida Binta Asiyar da wasiƙon masu sauraro yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya
Litinin jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zalce 70,000 yayin da adadin waɗanda suka mutu kuma ya toshi kusan mutum 1,800 hukumomi a lardin Hubei na ƙasar China inda cutar ta samu asali sun ce a yau Litinin an samu ƙarin mutum 100 da suka mutu sanadiyar cutar yayin da ƙarin ma'aikatan lafiya suka isa yankin domin taimakawa fannin kiwon lafiyar da ya shiga wani hali tun bayan barkewar cutar a watan Disamba. A yau Litinin ƙungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai da ke goyon bayan Taliban cewa bangarorin biyun da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a Doha wato babban birnin Qatar wanda ya karɓi bakuncin tattaunawa tsakanin kungiyar Taliban da Amurka cikin tsawon watanni 18 da ake zaman. Rundunar sojin Syria ta ce dakaranta sun karɓe ikon wasu ƙauyuka da dama a Aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da gwamnatin Syrian ke kokarin kwace yankin da 'yan tawaye ke iko da su tun farkon yakin basasa da ƙasar ke fuskanta. Waɗannan nasarorin na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na Aleppo wanda 'yan tawayen ke yawan kai har-haren rukoki a cikinsa.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 kenan agogon Ghana 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai da kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu ne PJ ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakace shirin yau da gobe